sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni Nasara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 2/10 Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A jiya Asabar, kasar Chad ta tsawaita wa'adin mika mulki zuwa zabukan demokradiyya tare da ci gaba da rike shugaban mulkin soja a matsayin shugaban kasa na wucin gadi. Taron tattaunawar sulhu na kasa ne ya yanke shawarar, wanda akasarin yan adawa bi daga cikin manyan kungiyoyin yan tawaye masu dauke da makamai da kungiyoyin fararen hula suka kaura cewa halartar taron. Taron da aka amince da shi ta hanyar ijma'i, wani mataki da aka dauka don tsawaita mulkin har tsawon watanni 24. Daruruwan wakilan sun kuma yanke shawarar cewa shugaban mulkin soji Muhammad Idris Deby Itno ba wai kawai zai ci gaba da zama shugaban ruwan kwariya ba, har ma ya cancanci tsayawa takarar shugaban kasa idan za a gudanar da zabe. An yi ta harbe-harbe a babban birnin Burkina Faso tare da zarge sojoji akan tituna yayin da ake zaman dardar, kwana guda bayan da jami'an soji suka hambarar da mutumin da ya kwace mulki a wani juyin mulki watanni 9 kacal da suka gabata a kasar da ke yammacin Afirka. A jiya Asabar ne aka samu rashin tabbas a daidai lokacin da ake fama da tashin hankula a Wagadugu, babban birnin kasar. Hanyoyi sun kasance a rufe, kuma ana jin wani jirgi mai saukar unguli yana shawagi a sama. A nasu bangaren, kasashen duniya sun yi tir da koren Lieutenant Colonel Paul Henry Sandiogo Damiba. Jami'an da suka kwace iko da yammacin ranar Juma'a sun ce Damiba ya gaza wajen inganta harkokin tsaro a Burkina Faso da ke fafutukar daƙil tashashen hankula daga 'yan ta'adda. Dakarun Ukraine sun sake kwace muhimmin birnin Liman na gabashin ƙasar a yankin Donetsk, inda suka saka sojojin Rasha tserewa daga yankin kwana guda bayan da Moscow ta mamaye yankin tare da wasu yankuna uku a gabashi da kudu maso gabashin Ukraine. Jiya Asabar, ma'aikatar tsaron Ukraine ta ce sojojinta na shiga Liman. Rundunar sojin saman Ukraine ta shiga Liman na yankin Donetsk, inji ma'aikatar a shafin Twitter. Sa'o'i kaɗan bayan haka, ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta fitar da sanarwa cewa dakarunta sun fice daga birnin. Hoton bidiyon da aka yada a shafukan sada zumunta a ranar Asabar ya nuna sojojin Ukraine a wajen birnin suna daga tuta, tare da wani jami'i yana cewa Liman za ta kasance a Ukraine. Birnin, wanda ke bakin gabar kogin Sevastopol Donetsk, ya fada hannun Rasha a watan Mayu. Tun daga wannan lokacin ne kasar Rasha ke amfani da tashar jirgin kasa a matsayin wani muhimmin yanki na raba kayan aiki don tallafa wa dubban sojojinta da ke yaƙi a yankin Donetsk na gabashin Ukraine. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai EU za su tattauna batun tsaron muhimmin bututun mai a lokacin da za su gana Afrag mako mai zuwa biyo bayan lalacewar bututun Nord Stream masu yawa da kasashen yamma suka ce zagon ƙasa ne ya haddasa. Charles Michel, wanda ke jagorantar tarurrukan shugabannin kungiyar ta EU, ya faɗa a shafinsa na Twitter jiya Asabar bayan tattaunawa da Prime Minister Denmark Mette Frederiksen a Brussels. Ya ce lalata bututun Nord Stream barazana ce ga kungiyar EU. Ya ci gaba da cewa sun kuduri aniyar tabbatar da tsaro ga muhimman ababen more rayuwa. Shugabanni za su yi jawabi a taron da za a yi Afrag, a cewarsa. Rikici ya barke tsakanin magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa biyu a lardin Java na gabashin kasar Indonesia.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na zauren VOA. A yau za mu tashi ne a inda sarkin Kwashima na kasar Ghana zai jawabi akan halin da suka tsinci kansu a ciki idan suna neman takardar shaidar zama dan kasa. Yanzu zan mika ku ga abokin aiki na Muktar Ridwan Abbas wanda zai jagoranci shirin. Ridwan, gare ka.
Za mu je wurin sarkin Kwashima.
Kamu gare ka. Manya da makallashin gauri, muna muku sallama ta musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun gode da samu wanga dama da zamu ajiye korafe-korafen domin mun ga alhamdulillah da wuya mu samu wani matsala. Amma jama'an da ke tare da mu, wanda muke jagoranta, su ne koron lokaci za su zo muna, sarki ai muna kaza, ai muna kaza. Kai in ka tafi wurin da ganin ka kamar sunanka, sai ga wannan abin ka ganshi da sauki. Amma iyayenmu da yanninmu da ɗan uwanmu da muke tare da su da'iman tun daga kan takardar haihuwa a turanci ya sunan shi to tun daga kanshi domin secretary na yayi sku jikana ne yanzu haka shine assembly man nan garin mu shine personal secretary na akan kujera na kamin yaje tsaya ya samu assembly man to in yazo shi kamun wanga ince labaran je ka duba mutanen ga a kula da su to da karshen ta jifan da ya fada kaina kamar wata uku da ya wuce diyan ku guda da suke zuwa sku can hanyar kasuwa sunan sku ne ban rike ba to madalla ta zo gida ta ce a bada 356 nace na menene zulai wai an ce ita ba ta benefit na ana cire kudin ma an bata amma sai yayin da ta tambaye ta zulai don ai jarida ce yayin nata Shafatu sai baba kaka bayar me yasa ka ambata tace kaji ka nace kowa eh sai nace mu tashi mu tafi na sa riga na na dauki voting ID card ina takardar haihuwa na passport na takardar hospital na duk wani takarda da aka bani matsayina ina dan kasa da wanda aka ba kakansu duka na kwashi dan muka je nan nemi ita wanda take kan makarantar nace ga abin da ya kan wai eh nace to yanzu dai alhamdulillah tunda dai na samu wanda zai guda mana hanyar garin mu ba ai kaga mun gode amma ga takaduna da na zube mata takaduna ta gani kuma ta jinna an karanci sai ta ce mene le koloyen ne nace o je koloyen bamo ne wa ufa ne to karanta dai mun ba wurin da dariya to sai ta dai na gudo tana gamba ba akwai yara kaman bakwai da suka face wannan abin nan amma iyayen su ba su yi magana da suka zo eh ba su iya su yi magana to gaskiya ba a zori na ba ni kuma ban yin karambani shiga inda ba tare tare na ba dan kowanne unguwa an cire musu sarkin su da in wani abu ya matse su su kai mishi kuka shi kuma ya je bakin kokarin shi sai sa in yau Allah ya taimake mu mun zo wurin mai martaba shugaban mu na zango mu samu dama sai mu gode mu Allah mu yabi annabi Muhammad mu aje mishi kokan mu wanga abu yana cire mana tuwa kurya Allah baka yawan rai a tashi tsaye a kula muna eh
mun gode kwarai a cikin neman kamar kaje field form ko kaje neman passport kamar kanda don waye fara reaching the tribe wani abu ne matsayin shi da abin da ake damun mutanen mu kenan abin da ke cimu da tuwa kwariya kenan sha tambaye ka ina ka fito wani yare kake yi so shi wani abu ne matsayin shi yana cikin criterion ko ba shi ciki shi ne nawa
honorable ben insha Allah na sha ganin ka da nisa har na ce ma ɗan waye na hulanawa duk ran da zan je passport office a ce min an hana ni passport saboda kairana ni hulani ne na ce a tambaye honorable in yana da passport insha Allah ina gani wani abu ne ya zama musulman sunana Yakubu Musa Bari ni ne secretary kungiyar na hulana duk duniya na Ghana chapter Tabital Pulaku International shi sa sarakai na gaishe ku ina san ma ne sarakai sun ba da dan tarihi ina so mu duka mu jawo hankali mu akwai wani abun da ke tafiya fa amma ana so a yadda tarihin ko kuwa an sani an ki sani ne shi sa nan ya kamata dukkan mu mu jawo kanmu inda muka je duka mu ba da tarihin kanmu kamar yanda babban sarkin mu na Zangolin ya ba da tarihi don duk rayuwar mutum in baka san inda ka fito ba ba za ka gane inda za ka ba shi sa na ba da wannan bayani ni zan tsaya batun zango ne amma ni zan single out batun mu na hulani na ga saboda kiran mu duk inda muka bulla an san wannan hulani ne babban sarki yayi tarihi batun sojojin mu da suka zama hulanawa ni masayina yau ni Barack Boy ne kakana yana cikin West African Frontier Force na suka je First and Second World War. Babana na cikin First Regiment na Ghana. Kidan babana ma an haife shi cikin barracks ne. Ni ma aka haife ni barracks. Na tashi babana instructor ne kamar yanda babban sarki ya faɗi. Hausa ne kaje ana faɗi cikin barracks ne. Lokacin ba jin turancin. After independence, instructors in Tuka, mba hula niba, bahaushe, da harmana sa mula barwanga, natash baraksemu, muna da sajin tunde bayarbini, instructor ni. Ama Tuka hausa ki, bema kabna arakan baraks, na natash. Shate yow, wa anamuta nene, jiko kinsu, ya yansu yow, shate ba enkisabani. Saboda Allah in kai ne ya zaka duba wannan abu wannan abun ke ci mana kwarai ka gani yau in kaje kai gana card da an gan kiran ka kamar da honorable don yau ya zama honorable wallahi da ba don honorable bai kai wurin an ma seize card document da yake da shi abin da ke faruwa kasa kenan da kana da card an ce akwai kati abin cafeteria da aka put across da in kana da shi if you have those ones ka qualify ka samu wadannan documents din nan amma da an duba ka kan zango ka sa babban riga ko ku abin nan screening ka daban ne an fadi maka gaban ka kai you are not a Ghanaian je Ghana yo jibo unje Ghana ni akan lokacin da ake hidima independence nan ba baban shi ba kakan shi wurin an zo ka ta passport office kuma last 2 months an handcuff ma tana daga passport office sunan shi Mahmud Jawo discharge book mun babana kakan shi kenan na kai na aji har yau ga an blacklist the boy nan baba shi passport number yan sister na babba mu duka mun ga da sister shi da mun shi duka bara saka haife mu da yadda aka tambaye shi wannan yana ya je renew ne honorable yana da passport for ya use passport for 18 years don yana ya stay Belgium ya zo ya je renew da aka gan shi aka tambaye shi idan aka an haife shi ni mane shi an haife shi uye dai ne wai me fulani ne don sunan shi Mahmud Jawo gabadi aka doki form aka ba national security suka ka san an nima ne shi ce san bai yarda shin da aka hanko ofin shi shi sa wannan abu sa'annan na uku topic da nake da shi shine enlistment ya'yana cikin danjin mu an je ya qualified up to the graduate masters yana da master da masters sun je enlistment an ganka sha cire ka cikin line saboda ka zama fulani ko ka kana kai nod na ne shi sa kadan da muke so mu bayyana kenan na gubon ga abun ne very very serious da in mu taka yanzu ba Allah yawancin mu duka muna cikin ciwo cikin zuciyar mu randa zamu fita da shi ba mu so har wannan lokaci ya kai assalamu alaikum
wata kila ya zo wani yayi wani tambaya da mun bukaci lawyer yayi abin nan shi sa a wannan lokaci mun nemi gaban shi yanzu wane ne ke da okay ga wani da okay sultan bari mu zo wajen sarki sultan
Muhammad waziri Amadu honorable ko ya miss flight shi ba da mun samu sabon flight kaman kanda Mr. Barry Fadi muna face a lot of difficulties a passport office na kai matana babanta Lebanese ne ummanta Lebanese fonti ne babanta yazo Ghana 1942 ya aure ummanta 49 ummanta babanta Ghana aka haife shi ya prison da Kwame Nkrumah jikanta which is matana sistanta dienta sunan shi Jamal kage shi balarabe ne complete mun je mu yi passport ni da wani ke bayan ga mu apply passport biyar sister shi na ciki an ba sister shi passport shi aka hana shi the only reason da aka hana shi way doesn't look like a Ghanaian na ba da passport mai shi na ba da passport din kakan shi na cin sura sun na tabakkunin shi mana kawo yet su hana shi suka ce a kawo shi for vetting na zo da shi 5 times ba vetting shi ba shekaran jana ce passport office wan kwashi an jan ba immigration office an kai case immigration su investigate kagan wa irin wanga abu yana damun mu honorable kamin gafara ni danka ne uncle nana Alhaji Iddar kuma shi mijin lalla sister ka ire-iren mu haka nan mu gidan Laraba kuma shi ne muna nan da yawa dana ya je passport dan ciki na in ka ganshi Bature ne flat da ja na interview shi na zare bayan shi yana English where English doesn't sound like Ghanaian so you don't even look like Ghanaian she came from we learned it for I learned the English from your president she said who is your father she said he's sitting behind me they got me she said who are Ghanaian they said who are interview who are Ghanaian I speak 5 Ghanaian language how many language do you speak she said azore they said come and buy your passport and you feel like wire those guys come and attack us she's coming with a passport she said who are you here why no mutane na nan da yawa in ba su defend kansu in ba su defend kansu ka gani insha Allah hana su alhali writing su ne about passport sai honorable da Allah addu'a muna irin wannan magana mun gode
your excellency coordinator Serakai Komingafara sunana Haruna Maiga ni political activist ni cikin zango maganganu da ake fadi nan ga duka mu da muke cikin nan hall ga kowa ya san problem da akwai kowa ba sabon abu bane kila Voice of America ya ba mu platform muna korowa saboda su program su but after the program what we press conference about a month ago Mayor Faru bayan wannan problems in zango ya fi ababen da ake fadi nan ga is a serious problem ba mun tashi mun san kan da zamu yi mu aje personal interest mu aside it doesn't matter ko mun kawo CNN ko mun kawo BBC still the problem will persist coordinator is helpless mezei amma mu sani Kwame Nkrumah ya fadi wani magana when seek ye first the political kingdom and all other things shall be added unto it the mu aka fara ko independence mu duka ina muke cikin political stake in Ghana MPP NDC ana use yan zango na kare ajisu ni na ban so personalize ababai amma ina cikin wayanda muka yi hidima cikin MPP sosai da ababai ban so in koro maganganu amma at the end of the day me faru haka nan muna da yan waye haka nan North NDC kanda ababai ke faru mu sani kamar sarakan wasu kungiyoyin sarakai da muka sani they are too close to power and too interested in their interest with abinda da samu cikin wannan relationship saboda shi mun san ababai da ke happen cikin zango ababai da muka san in ba mun tashi mun nemi yancin kanmu bayan yancin independence da muka samu cikin Ghana ba enda maganganun ga zai kai mu shi mun tashi mun saya
Assalamu alaikum gaida honorable da dukkan sarakunan da ke nan ina ji maganar da ake duka haka nan especially ma in zaki magana sai ya kama people are getting emotional saboda yana da takeici yana da damun zuciya ni experience na ni ma na je renew passport na ba first time ba ya expire ne je renew wallahi ya take na 3 days first day aka tambaye ni tribe na nace ni Bauchi ne sunana ina kaifi ne Accra nace suka tambaye maganganu da dama karshe wayan kawo futa aidin mana to sai ban dai gaddama da su ba sai na koma the second day wayan kawo Ghana card na kuma koma to wannan rana gaddama dai zai yawa on the third day ni da su wallahi first day ma na hakura ne su saboda wata kila due process bari dai in follow amma on the third day sai na ga kamar walakanci yake min shi na tsara security din abin ga passport form na ni ya markwata ni walakanci riri da kyar gaddama on the third day tukuna na samu kaina aka min passport na ce masa na fito fadama gidan Imam Abbas still wannan bai bari ya relent ba na ce masa kuma kakana shi kakana ta wurin uba Alhaji Umar Karki kowa ya san shi ina ji Ghana bata samu 70 years ba amma wasu kakannin mu sun mutu ina ji yafi kakana mutu 1933 to wannan an ce mai bako dan su koji kan can ce mai bako hando abu ko kai naji ba span ka irin wanga abu ba so da naji before a contest 2020 election mun ji abin dai same ka problem ne ba wai ba kai kokari ba ka kokarta abin dai kamata kai kai amma wai kai dan zango ne isa ba kowa Allah dai gyara mana
assalamu alaikum kamun da ake national identification card sarki yakin fulani na Greater Accra Habib Dambaki Ibrahim ya garanti na sarki da kanshi na fulani Greater Accra duk Alhaji Masauda Bas Dambaki ya garanti na da yazo yake filming for me tambini ni na nafto shi nace mai ni ba fulla ta ni na ma nafto Greater Accra shi shurshe ni ma na tambishi shi ina nafto wai shi bagonji ni na tambishi na Accra I fish Accra shi ce a ya nace ba don aikin ba ka tambini ni na nafto to an ba ka sani ba kuma barin farima mamman Tumbuktu ina kauli tumba daki kuma muke da kauli banga abu yana faruwa in ba kai ka express kanka sai na tambaye shi abinda yake tambaya na ina cikin form shi yace wai shi oh sakani ni da shi shi na ce mai to ina so ya tambaye ni abinda yake cikin form kar ya tambaye ni abinda yake sakani ni da shi in dai ya tambaye ni abinda ba shi cikin form ya bari ni na film kaina don Allah muna ba da hankuri yanda dai wanga abuwa
anan zamu dasa aya a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu zamu dora A madadin jagoran shirin daga Ghana, Mukhtar Ridwan Abbas, da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau kuma a cikin shirin namu na Rayuwar Binne, muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam, ko menene sunanka?
Muftar. Muhtari.
Malam Muhtari. To Malam Muhtari, kaman daga wace jiha kake a Najeriya?
Ina jihar Kebbi.
Okay, daga jihar Kebbi kake? A cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma?
Ina karamar hukuma a birnin Argungu.
A birnin Argungu? To gashi nan na ga kaman kana sana'ar saida goro ne a nan birnin tarayya Abuja. Wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati, ashe sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i. Me ya baka sha'awar yin wannan sana'a ta goro?
Gaskiya alhamdulillahi, bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu. Bakin gwargwaro alhamdulillah, mun gode Allah.
To ganin cewa kana wannan sana'a ta goro, shin baka yi karatu bane na boko?
Gaskiya ban yi karatun boko ba, ko ba haka ba, ban yi ba. Amma arbi na yi bakin gwargwaro dai, na yi kwarai kuwa.
Menene ba ka sha'awa da zuwa birnin Abuja?
To gaskiya yanayin abin da ya bani sha'awa daga ciki, yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema, suna koma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahiya.
To wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi, sai su ce kaman menene yasa baka zauna a gida ba dan ganin cewa kai wannan sana'a, ko kana ganin cewa anan abinda kake samu yafi kaman abinda zaka samu a can gida Argungu?
Gaskiya abinda muke samu nan yafi abinda ake samu a gida. Sannan idan a gida ne kaga abinda zaka samu, in kana samu naira 1,000 a wuni, to nan Allah ya da akalla dai ko baka samu ka samu 2,000.
To yanzu kaman wannan, yanzu wannan goran naka, wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne?
Gaskiya wannan kallan zai kai naira 700,000-10,000.
To a rana kuma kana samun kaman a ce nawa?
To wani lokaci kana ka samu 6,000-8,000 duk kana samu a wuni daya. Wani lokaci za ka samu ma fiye da haka din.
To birnin Abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani. In na kai maganan wahalan sha'ani, wahala ne, yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli, gurin zama. Kaman a ina kake zama a wannan birni na Abuja?
Ina zama a cikin area a Sokoro, wajen AIT Junction. Ina cikin wannan line.
To kaman kana haya ne koko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa?
Yawa, gaskiya ba haya nake ba, ina tare da wasu mutanen mu ne, albarkacin su ne nake samu ma ina zauna a wurin.
To kaman wani lokaci kake dauka kamun ka koma gida Argungu?
Na'am, kaman misali irin nazo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka din, duka zan iya irin sati 7-8 zan yi, wani lokaci zan yi sati 9-10 hakan ga sai in koma gida.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale. kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.